أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا بركة مرسالها أو أن مسلة ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنشي قباء ذكراتهم من عمدة الأحكام ولفا وإمام أبي الغني المقدس si rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 54 a cikin karatu wannan littafin muna shidda ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1443 wanda yi didi da 12-13 ga watan Satumba a kalandar Bature 2021 muna karatu ne cikin littafin Hajji Malam yana bayyana mana hadisai wanda zamu dauki ladabban ayyukan Hajji a cikin shi mun tsaya a karshen babi yau za da ikon Allah zamu tashi a babu hukumu taqdimur rami wan nahri wal halqu wal ifadatu ba'daha ala ba'd babi wanda yake mana bayani akan hukuncin kaddamar gabatar da jiha ko kuma sokewa yanka ko kuma aske kai ko sisaye ko kuma qawaful ifada shasan su akan shashi malamin yake so ya bayyana mana hukuncin wanda ya gabatar da ɗaya daga cikin wannan abubuwan akan wani wanda bai kamata a gabatar da shi ba kasancewar abinda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine ya fara yin jiha bayan yayi jiha ya soke abin yankai abin hadayen shi sannan yayi aski sannan yayi tawaful ifada kinan ajiranta ake kiran wannan kuma sune malamai suke kiran su waza'ifu yawmun nahar ayyukan da ake yi a ranar yanka shine ake kiran shi alhajjul akbar yini na hajji wanda yake babba kinan wannan ayyukan da ake yi a tartibi ake yin su ajiranta ake yin su to wanda ya kaddamar da wani aiki ya jinkirta wani aiki menene hukuncin shi shine nan malam ya buga mana babi zai mana bayanin hukuncin wanda ya kaddama wani aiki ɗaya daga cikin wannan ayyukan guda hudu shashin sa akan shashi kinan wani ya zo ya aikata yayi yanka sannan ya zo yayi jiwa menene hukuncin shi ya gabatar da yanka akan jiwa wani kuma ya gabatar da tawaful ifada akan sisaye ko ya gabatar da shi akan yanka kina wannan menene hukuncin shi malai yake cewa alhadisu at-tasi' wa 30 ba'da al-mi'atayn hadisi na 239 ana abdullahi bin amr bin al-aas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama waqafa fi hajjati al-wada'i فجاءوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج وقال الآخر لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج فلما سئل يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Hajj cikin ingantaccen littafin shi cikin Babul Fitya 'ala Dabbati 'inda al-Jamara babi wanda yake mana bayani akan fatawa lokacin da daidai wurin da ake jiha kamar yanda ake faɗi da wasu jiha shaydani
daidai wurin da ake yin ziha a saman dabba akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fatawa ko kuma babun izarumiya ba'da ma amsa aw halaqa qabla an yazbaha nasiyan aw jahilan babi wanda yake mana bayani akan wanda ya yi ziha bayan ya mareta kinan bai yi ta a harkon al'amari ba ya jinkirta ta ko kuma yayi aski kamun yayi yanka yana bai mantuwa ko kuma yana bai ma san ba hukuncin ba wanne ya kamata a kaddama wanne ya kamata a akhara idan muka diba juz'i na biyu shahi na 175 hadisi mai lamba ta 1735 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisin a cikin ingantaccen littafin cikin Kitabul Hajj babu man halaqa qabla an-nahri aw nahara qabla ar-rami babu wanda yake mana bayani akan wanda ya yi soke abin yankan shi kamun wanda ya soke abin yankan shi kamun yayi jiha juz'i na 4 shahi na 82 hadisi mai lamba ta 1306 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As wanda ya mutu a shekara ta 63 yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama waqafa fi hajjatil wada manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya tsaya a hajjin shi na ban kwana a wani yini yinin yanka kenan yini kuna kwana na 10 na cikin watan zulqaida a wannan yinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya faja'alu yas'alunahu sai sahabbai suka fara tambayan manzo Allah faqala rajulun sai wani mutum yazo yake cewa manzo Allah lam ashur ai ban ankara ba bin sani ba bin ankara ba fa halaqtu qabla an asbah sai na aske kaina kamun in yanka abin yankana kuma ai mun sani ai nau'ikan dabba hukuncin su hukunci biyu ne da kai dabbobin da ake yanka su da kai dabbobin da ake soke su kamar misalin raƙumi da saniya ana soke su ne ko wani dabbobin kuma da ake yankawa shine karamar dabba kuma da saniya saniya mutun yana da guska guda biyu ko ya soke ta ko kuma ya yanka ta amma dai raƙumi shi soke shi ake yi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali ya bayyana mana amma dai kananan dabbobi su kuma ana yanka su to shine wannan mutumin yake cewa manzo Allah bai ankara ba sai ya tahiye aski kamun yayi yankan shi qala a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai izbah wala harash tahi kai yankanka babu komi akan ka babu wani laifi akan ka kai daidai wa qala al-akhar wani kuma yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambaye shi yake ce mai lam ashur ni ma ban ankara ba fa nahartu qabla an arni sai na tahi na soke abin yankana kamun in yi jiwa faqala irmi wala harash manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mai tahi kai jiwanka babu komi akan ka fama su'ila yawma idhin an shay'in quddima wala ukhira a wannan yinin ba a tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba cikin wannan abubuwan guda hudu wanda aka jinkirta ko aka gabatar da shi illa qala face manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace if al wala harash ka dai ka aikata babu komi akan ka kina wannan shi yake nuna mana lalle jiranta su mustahabbi ne amma dai wanda yayi wani abu kamun ya aikata abinda ake jirantawa misali kamar ya tahi yayi saisaye ya tahi ya aske kanshi kamun yayi jiwa ko kuma kamun yayi yanka wannan duka abun babu wani laifi a kan shi duk da kasancewa mas'ala ce wanda da kai malamai wanda suka ƙara wa juna sani akan ta suka dan samu sabani zan mu zo kanta insha Allah kinan wannan abubuwan guda hudu jiwa yanka saisaye ko kuma aski da tawaful ifada wannan abubuwa ana jiranta su ne amma dai wanda ya jinkirta ko ya kaddama duka babu komi akan shi game da hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wayi wa sahabban shi a wannan yinin kina wannan hadisi idan muka diba zan magani yana karantar da mu ana so ya kasance an samu malami wanda ya kai munzalin yama al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatawa a wannan irin wannan wurare saboda idan wani abu daga cikin ayyukan hajji ya takulewa mutanen da ba su da ilimi akan shi su dawo wurin wannan malamin ya musu fatawa kamar yanda muka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da sahabban shi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin kaddama ɗaya daga cikin wannan abubuwan idan mutum bai zo ba da su ba a jiranta ba hakika babu komi akan shi saboda hadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tahi ya aikata babu komi akan shi sai kalkashin haka da kwai mas'ala daya wadda mafi yawa daga cikin mutane suna daukan mas'alar jiwa akan jiwa shedani, kamar yanda da farko nayi bayani jiwa shedani, haka ake kiran shi da Hausa. Hakikatan ba wai wuri bane ba wanda ake jiwa shedani ba, ina shedanin babu shi wannan wurin. Zaka ga mutum in ya gabato wurin yana jin dadi, yana daukan manyan duwatsu diddan ya tafi jiwa yayi jehi shedani. Da yawa daga cikin mutane zaka samu suna jin dadi za su iso wannan wurin mun tafi mu jiwa shedani, wa'ansu su dauki takalman su, wa'ansu su dauki wa'ansu abubuwa makamai, suna jihon dutse, suna jihon wurin da ake kamata a yi jiwa. Abdullahi bin Abbas ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya ce tsunto mai tsakuwoyin da za a yi jiwa da su, ya tsunto mai tsakuwoyi yan ƙanana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa biha tarshu, yace da wannan tsakuwo, da wannan irin wannan tsakuwoyin ne yan ƙanana da su ake yin jiwa. Yake cewa a lokacin da yake yi wa Abdullahi bin Abbas ka shaidi iyyakum walghulu fi din fa innal ghulu ahlaka man qala qablakum, yake cewa ka shaidin ku da huce gona da iri a cikin addini, saboda huce gona da iri a cikin addini shi ya halaka al'ummomin da suka gabace ku. Kina wannan menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake so ya bayyana? In aka zo wannan wurin ayi abinda shari'a ta ba da dama ayi, ka huce gona da iri. Kuma mafi yawa daga cikin mutanen mu zan mu gani iya huce gona da irin ake yi a wannan wurin. Zaka gani wani ya dauko duwatsuna manya he jiwa yake, wani yana daukan takalmi yana jiwa. Kuma wannan asalan wannan wurin kurum ibada ce aka shar'anta maka, aka ce maka ka tahi idan ka zo, idan ka gangaro da kai ramyul jamara al kubra, ko da kai as-sugra, da kai al-wusta. As-sugra ita ce jamratul aqaba, idan mutum idan ya zo kurum ka yi jiwa ka jehi wannan wurin, shikenan ka gama ɗaya ne daga cikin wajibban aikin hajji. Nan babu wani a ce a'a wani sai yayi kaza sai yayi kaza, wannan duka yana daga cikin jahilci ne daga mutananmu. Abu ne wanda bai dace ba, mutum idan ya ce ya dauki ya tsinci ɗan ƙananan tsakoyi ya yi jiwa yanda zai isa wurin, shi kenan ya ba kanshi lafiya. Wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan muka diba hadisin zan mu gani mas'alar da malumai suka tattauna akan shi, shi shine halaccin kaddamawa ko akharawa. Wannan malumai dukkan su sun yi ittifaki akan wanda bai sani ba ko yana mai mantuwa ya gabatar ko ya jinkirta, wannan babu komi akan shi. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wada if'al wala haraj, su kuma sahabban da suka zo wurin manzo Allah tambayar da suka yi cewa suka yi lam ashur bin ankara ba, kenan da kwai mantuwa a ciki ko kuma da kwai rashin sani a ciki. Kina wannan kalkashin haka dukkan malumai suka yi ittifaki akan lalle idan mutum ya kaddama ko ya akhara yana mai mantuwa ko yana mai jahilci akan haka, hakika babu komi akan shi. If'al wala haraj, tahawu kan shi. Sai suka yi sabani akan wanda da gangam kurmi ya zo ya diba ya gani kai lokacin nan baya bani dawa bari in tahi in fara yin tawafi kamun a cika dakin Allah, kamun harami kamun ya cika bari in yi gaugawa in tahi in yi, sannan in dawo mina in zo in yi jiwa ta, in yi soke abin yankana kuma in yi aski. Wannan mutumin da ya yi haka da gangan malamai suka yi sabani akan Imam Shafi da Imam Ahmad sun ce akan shi ma wanda ya yi da gangan shi ma ba shi da komi, babu komi akan shi. Kasancewar suka ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalmar da if'al wala haraj, izbah wala haraj, irmi wala haraj, yace duka wannan abu ne wanda yake tabbatar mana wanda ya kaddama sawa'un da gangam ko kuma yana mai mantuwa ko yana mai jahilci akan haka, babu komi akan shi. Wasu kuma daga cikin malamai sun ta yi akan idan mutum idan yayi shi da gangam ya jinkirta ko ya akhara, ya jinkirta ko ya kaddama, hakika in dai da gangam yayi da kwai laifi a kan shi. Kuma suka ta yi akan idan yayi shi da gangam laifin ya hau kan shi, wajibi ne su yayi fidiya. Amma dai wannan magana ce wadda bata da rinjaye akan waccan magana ta farko akan koda mutum da gangam yayi, hakika babu komi a kan shi. Misalin mutumin da yake da wani uzuri ko misalin harami yana cika kuma shi baya iyawa yayi yayi tawafin shi a cikin wannan zahama a cikin taron jama'an nan, yana iya jinkirta, yana iya gabatar da tawafin shi akan dukkan sauran ayyuka, babu komi akan shi. Komi larura ko wanda ya dangam dukkan su suna kalkashin fadan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama if'al wala haraj saboda me saboda duk abin da aka tambaye manzo Allah akan wannan abubuwa a cikin satin dukkan shi an daukewa al'umma if'al wala haraj wallahu ta'ala a'lam. Sai babi na gaba malai ke cewa babun kaifa turma jamratul aqaba, babi wanda yake mana bayani yaya ake jiwa ta jiwa karama tunda ai da ita ake farawa kwana na goma a nan mina da karama ake farawa ita ce jamratul aqaba da ita ake farawa kuma ita ce ta karshe. Malai yake ci mana to yaya ake yin irin wannan jiwa. Hadisi na 240 yake cewa an Abdurrahman bin Yazid an-Nakhai annahu hajja ma'a ibn Mas'ud fara'ahu yarmi al-jamrata al-kubra bi sab'i hasayat faja'ala al-bayta an yasarihi wa mina an yaminihi thumma qala hadha maqamu alladhi unzilat 'alayhi suratu al-baqara sallallahu 'alayhi wa sallam. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Hajj babu marramal jamara jamratul aqaba faja'ala al-bayta an yasarihi, babi wanda yake mana bayani wanda yayi jiwa ta jamara wanda take ta ƙarshe. Al-aqaba ita ce jiwa wanda take ta ƙarshe. Yake cewa sai ya sanya Kaaba a hannun shi na hagu. Juz'i na biyu shahi na 178 hadisi mai lamba ta 1749 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi Kitabul Hajj babun marrama jamratul aqaba min batnil wadi, babi wanda yake mana bayani akan wanda ya jiwa ta al-aqaba ta ƙarshe inda ake yin jiwa a cikin cikin kwari idan daga nesa cikin kwari mutum ne ya yi jiwa daga nan. Juz'i na hudu shayi na 78 hadisi mai lamba ta 1296 hadisi ne wanda aka samo shi daga Abdurrahman bin Yazid bin Qais an-Nakhai wanda aka yi sani da Abubakar al-Kufi yarda rahimahullahu ta'ala, yana cikin tabaka ta uku na wanda suka rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, tabi'i ne kuma dukkan malaman hadisi dukkan su shin sun wasaka shi thiqa ne kamar su Ibn Hajar sai Imam Az-Zahabi sai Ibn Hibban dukkan su sun wasaka shi. Ya mutu a shekara ta 73 a wata fada ya mutu a shekara ta 83 kamar yanda Ibn Hajar a cikin Taqribut Tahzib ya ambace shi juz'i shahi na 604 yake cewa annahu hajja ma'a Ibn Mas'ud, yayi hajj tare da Abdullah ibn Mas'ud fara'ahu yarmi al-jamrata al-kubra bi sab'i hasayat, sai yaga Abdullah ibn Mas'ud yana jiwa anan inda ake jiwa babban wurin inda ake jiwa da duwatsu guda bakwai, faja'ala al-bayta an yasarihi, sai ya sanya Kaaba a hannun shi na hagu, wa mina an yaminihi ya sanya mina a hannun shi na dama, sun makara sannan ya ce haza maqamun lazi unzilata alaihi suratul baqara sallallahu alaihi wa sallama, wannan wurin a nan ne aka sabkawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suratul baqara. Yana nihin dukkan suratul baqara daga harkanta a ƙarshe aka sabkar da ita a nan daidai inda ake jiwar ramil jamara ko kuma ya yake ne. Abdullahi bin Mas'ud yana nihin haƙiƙa a wannan wurin ne aka sabkar da waɗansu ayoyi a cikin suratul baqara wanda suke bayani akan wannan tsayuwar da muka yi, kamar yanda idan muka koma cikin suratul baqara wa atimul hajja wal umrata lillah har zuwa ƙarshen yake cewa fa idza afattum min arafat fazkurullaha indal mash'ar al haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina dhalin thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina dhalin. In kuma bayan aya haqiqatan idan muka diba zan muga ayoyin duka da suke nan tun daga watimul hajj wal umrata lillah har zuwa karshen shahi na biyu duka suna mana bayani ne akan ayyukan hajji kina wannan abdullahi bin mas'ud yana bayani ne anan wannan da kai ayoyi a cikin suratul baqara wanda suke mana bayanin lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke mana bayanin lalle ayyukan wannan na aikin hajji an saukar da su a cikin suratul baqara kinan wannan wurin ma tsayo wannan da muke yi ramil jamra hakika da kai bayanin ta a cikin suratul baqara kasancewar da yawa zaka ji an ce maka sura qara'a suratan ba wai lalle ba wajibi bane ba sai ya karanta duka surar daga farkon ta har karshe idan aka ce sura yana nufin kurun koda wa'ansu ayoyi daga ciki ana nufin sura alqur'ani ana nufin wai ba duka alqur'anin ba wa'ansu surori wa'ansu ayoyi ana iya kiran su alqur'ani kina wannan shine Abdullah ibn Abbas yake bayani kuma wannan ya sha ban da mas'alar da yawa daga cikin malaman ulumul qur'ani suke tattaunata suna ganin bai kamata ba a ringa cewa sura sura sai dai a ringa cewa suratun yuzkaru fiha ali imran suratun yuzkaru fiha al-fil ba a ce ba suratul baqara ba sai dai a ce surar da ake ambatar ali imran a ciki ko kuma surar da ake ambatar baqara a cikin ta sabanin wada mafi rinjaye ta malamai sun tsaya akan aha ai ana iya cewa sura ta cikin alqur'ani a kiraita da surar ta kamar suratul baqara suratul nisa suratu ali imran da makamantan su dalili akan haka shine yace nan abdullahi bin mas'ud yayi bayani yake cewa unzilat alaihi suratul baqara yace idan da ba a wadi da abdullahi bin abbas da hede yace a suratun yuzkaru fiha albaqara yace wannan shine tabbike tabbatar mana ana kiran alqur'ani ana kiran sura da sunanta suratul albaqara kuma idan muka diba a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud ana lissawa shi daga cikin daya wanda suka yi kowa sani akan alqur'ani kenan kalkashin wannan hadisi abinda zan iya ganewa shine mashru'iyyan yin jiwa a ranar yanka ita kadai amma dai wacce ake yi al'aqaba ita ce wannan ɗan karama anan ake yi ana yin jiwata ne a ranar da ake yin yanka kinan kwana na 10 na watan Zulhijja kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu ana jiwata ne da tsakuwa guda 7 kuma bai yiwa mutum ya kwaso tsakuwa guda 7 yayi jiwa daya yayi damka guda yayi jiwa wannan hakika ya saba ma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za a yi daya bayan daya har guda 7 kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle yana karantar da mu sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana tsayawa ne aba a sanya makka a sanya ka'aba a hannun hagu a sanya mina a hannun dama amma dai wannan idan mutum bai samu ba damar yin haka ba yana iya tsayuwa a ko ina yayi jiwanci amma dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya makka ya sanya ka'aba a hannun shi na hagu ya sanya mina a hannun shi na dama da kasancewar malamai sun yi ittifaqi akan inda mutum ya samu yayi jiwa hakika jiwa shi ta yi والله تعالى اعلم سي بابي نغبا مالا يكي cewa babu fadlul halqi wa jawazut taqsir babi wanda yake mana bayani fifikon aske kai dukkan shi amma dai da halaccin yin saisaye at taqsir shine saisaye kwaskwas mutun ya yanke amma dai ya bar wani bangare ne daga gashin shi wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a halin zaman mu na gida lokacin da muke zaune a gida ba lokacin ayyukan hajji ba ko kuma mutai aikin hajji ba wannan ana so mutum kullun kanshi kai rabu da gashi ya kasance ana samun dan kadan daga cikin gashi a saman kanshi idan kuma aka tafi aikin hajji ga mahajjati abin da yayi fadala shi shine mutum ya aske kanshi dukka wannan yake nunawa mutun ya kaskantar da kanshi gaban ubangijin shi idan muka koma cikin ihya'us sunna na ibn fudiyo usman bin fudiyo yana bayani yake cewa ai aske kai dukkan shi yake cewa ai bid'ah yake cewa amma dai taksiruhu sunna ce kasancewar ai saisaye wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai aske shi dukkan shi ai tal wannan kuma bid'ah amma dai sabanin lokacin da mutun ya samu kanshi a cikin aikin haji wannan an yi so mutun ya aske shi duka shine nan mallam ya buga mana baya babi yake cewa fadlul halqi fifikon aske kai dukkan shi wa jawazu taqsir kuma da halaccin saisayi حديثي نا 241 مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين وانا حديث امام البخاري يا وتر شيء في كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الاحلال باب وند يكي منا بياني اكن اسكي كاي دكا كما دا سيسيه لوكاتين دا متين زي ورور احرامن شي جزئي نا بيو شاهي نا 140 174 حديث مي لمبا تا 1727 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin gantacen littafin shi cikin Kitabul Hajj babu tafdilul halqi ala taqsir wa jawazut taqsir babu wanda yake mana bayani akan fifikon aske kai dukka akan sisaye kuma da halattin yin sisaye yauci ba juz'i na 4 shahi na 80 hadisi mai lamba ta 1301 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace Allahumma arhamil muhalliqin ya Allah ka ji kan masu aske kansu dukka qalu sai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce wal muqassirin ya rasulullah da masu sasaye ma ubangiji ya rawa ya Allah ji kansu ya manzo Allah qala Allahumma arhamil muhalliqin akaru nabi manzo Allah yace Allah ka ji kan wanda suke aske kawunan su dukka قالوا سيسحب من ذا الله سكتي والمقصرين يا رسول الله هم ما سيسي ما ونجزي يجيكن سيا من ذا الله قال سي من ذا الله يجي اللهم ارحم المحلقين يا ونجزي كا جيكن ما سي أسكي كاونن سنكا قالوا سيسكتي والمقصرين يا رسول الله حكا ما ما سيسي من ذا الله الله يجيكن سو qala sai suka ce wal muqassirin he manzo Allah yace su ma masu sisiya Allah ji kansu kasan mutai idan yayi abu ya gani shi an hudda shi to zai yi ta naci ya gani shi ma an sanya shi a ciki an riga ya an yi kuma manzo Allah ya zo ya zartar da wannan hukuncin ya musu addu'a Allah ji kansu Allah ji kansu Allah ji kansu kuma su wanda basu aske kawunan nasu ba duka ba suke cewa ai manzo Allah da kai ai wanda suka yi sisiya su ma a rokan musu Allah ji kansu a karo na uku manzo Allah yace su ma Allah shi kansu wannan shi ke nuna mana fifikon aske kai akan yin sisi saboda he da ya neman musu jin kai a wurin ubangijin shi har su uku sannan karo na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ne wawa su wanda suka yi sisi wanda suka yi kwaskwas ina wannan sheki nuna mana lalle fi lalle aske kai duka yahi fadala akan yin sisiye ina wanda Allah ba shi ikon tahiya yayi kokari yayi sisiye wannan yahi fadala akan wanda bai yi sisiye ba kuma hikimar yin sisiyen shi shine hakika idan mutum ya zo ya aske kai shi kowa yayi ya zo kana kallon kowa irin kai iri daya kowa babu gashi akan shi wannan yana nuna kaskantar da bayin Allah a gaban ubangijinsu kaskancin su a gaban ubangijinsu kuma suna yi ne ba don koyi ba diddan su samu abin da yake wurin ubangiji Allah da tar da mu da yin wannan ibada kenan hadisin abinda yake karantar da mu mashru'iyya aski kai kuma da yin sisiye amma dai abin da yake fadala aikin haji shi shine mutum ya aske kanshi aikin haji ko umara mutum ya aske kanshi akan sisiye ya hin fadala Allahu ta'ala a'lam sai hadisi na gaba mallai yake cewa babu tawaful ifadati wal wada babi wanda zai mana bayani akan tawafi na ziyara tawafi wanda idan an gangaro daga mida ake zuwa a yi shi shine tawaful ifada sannan kuma da tawafi na bankwana idan an zo daga Mina a kwana na 10 ana zuwa ai tawaful ifada sannan kuma da kai idan an yi da aikin haji an yi komi za a koma gida da kai tawaful wada na ban kwana da za a yi wa garin Makka da za a yi wa Ka'aba wannan kuma abu ne wanda yake shi wancan tawaful ibada rukuni ne daga cikin rukunnan aikin hajji idan mutum bai same shi ba hakika bai samu ba aikin hajji ba shi kuma wannan tawaful wada wajibi ne daga cikin wajibban aikin hajji shi kuma wajibi a kullun a cikin a bangaren malaman usul suna sarayar da wajibi idan ya kasance an rasa mutum bashi da ikon da za a yi shi ko kuma mutum ya manta hakika wannan wajibi yana sabka da kan mutum misali abu ne aka wajabta maka aka an wajabta maka mu dauki misalin shi tawaful wada mutum ne ya zo ya gama aikin shi na hajji yanzu kamun a bar garin Makka sai larura ta kama shi ta rashin lafiya na yanda ba ya iya tashi bai tahiyya yi tawaful wada ba kuma ba a iya daukan shi ba a kai shi a tura shi a yi mai ko kuma baya da wanda zai iya daukan shi ya kai shi ya tura shi ya tawaful wada a lokacin nan tawaful wada ya sauka daga kan shi haka misalin mace wanda take da haila ko wanda nifasi ya kama ta ta zo ta yi tawaful ifadin ta ta gama kwana daya biyu uku suna jiran jirgi ya zo ya dauke su ya mida su gida kurum sai aihuwa ta kama ta wannan tawaful wada ya sauka da kanta saboda wajibi ne shi kuma wajibi yana saraya a kullun lokacin da mutum baya iya tsayuwa baya iya aiwatar da shi ko kuma mutum ya mance ko yana jahiltar abin dan duka ya sauka da kan shi kenan nan malam ya kawo mana wannan babin da dai ya nuna mana hukuncin shi tawaful ifada da shi tawaful wada malam yake cewa hadisi na 242 أن عائشة رضي الله عنها قالت حجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفدنا يوم النحر فحارت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله أفادت يوم النحر قال أخرج وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري وانا حديث إمام البخاري يهدر رشياتين كتاب الحج باب زيارة يوم النحر باب يونديكي من بياني أكن طوافي وندأكينا زيارة شين طواف الإفادة لوكة تندأكو تولى قرمنا راند دأكيين قيانكا قوانا نقوما نوتن ذو القيدة جزئين بيو شاهينا نريد سبا إند بقوي حديث ميلمبا تا دهود إيدا لري بقوي لتلاتين دأكو هكا شما إمام مسلم يهدر رحديث أتكين غن تسلتين شتين كتاب الحج باب بيان الحج باب بيان babu bayanu a tawaful ifadati wal wada babu wanda yake mana bayani akan tawafi na ifada na ziyara kuma da na ban kwana juz'i na 4 shahi na 33 hadisi mai lamba ta 1011 hadisi ne wanda aka samu shi daga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta siddiqa ya siddiqi matan manzo Allah uwan mumunai yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa hajjana ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama mun yi haji tare da manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi fa fadna yawman nahri sai muka yi tawaful ifada ranar da aka yi yanka ranar sallar layya kwana na 10 da watan zulqa'ida yake ci da Aisha take cewa fa hadat safiya ranar da muka zo muka yi tawafi duka da mu da matan shi manzon Allah mun zo mun yi tawaful ifada kurum kwatsam sai haila he ta kama uwan mummune safiya yau safiya yarda Allah shi tabbata a gare ta Aisha take cewa fa arada annabi sallallahu alaihi wa sallama minha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi sai manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yanhi safiya abinda miji yake nihi iyalan shi da shi wannan inkiya ce ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana so ya tara da iyalan shi dawa da safiya bintu huyayyar da Allah shi tabbata a gare ta kuma wannan idan muka diba zan mu gani da yawa daga cikin hadisan da sahabbai suke rawaito mana ko maganganun su zan mu gani da kai kumiya sosai a cikin shi zan mu gani bisu wutawa karara su bayyana ga abin da ake so sai dai a maka inkiya a maka kinaya mai hankali ya gane, idan kuma aka rasa wanda zai gane to he ja malamin gehe ya bayyana to me ake nihi da kaza sai ya bayyana mi, amma dai ba a cikin jama'a ba saboda kamun kai, saboda abu ne wanda bai kamata ba, ana hirar shi ba, kuma khususan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Aisha take cewa sai manzo Allah mai zira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya nihi ga Hafsa abinda miji yake nema ga matar shi, abinda namiji yake nema ga iyallan shi. Fakultu, Aisha take cewa sai nace ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, innaha haidun, ai Safiya haila take. Kin wanda yake muna iya daukar shi ihtimalin manzo Allah mai tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya tura Aisha ta kira Ummu Safiya, ko kuma manzo Allah ya tura a kira Ummu Safiya a lokacin da Aisha he take bada ta san bukatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai yake baiwa manzo Allah labarin a ai Safiya haila ta kama ta a wannan gidan, kuma wannan shi yake tabbatar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutun ne kamar mu, inda ya san gaibu ai da ya san da wani irin hali Safiya ta shiga, amma dai rashin sani ya sanya a tura Aisha take bayyana mai a ga halin da Safiya take ciki. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ahabisatuna hi, shin wai yanzu Safiya kurum zata tsare mu a garin Makka ta hada mu kuma a garin Madina, menene hujja akan haka? Ai manzo Allah a tunanin shi Safiya bata yi tawaful ifada ba, shi kuma tawaful ifada rukuni ne daga cikin rukunnan aikin hajji, idan Safiya bata yi tawaful ifada ba Safiya bata da aikin hajji kenan. Yanzu kuma bi za a yi tilas a tsaya jiranta indai ba ta yi ba tawaful ifada, shine manzo Allah yake cewa ahabisatuna hiya, shin yanzu Safiya za ta rike mu a cikin garin Makka ta hana mu koma gida, saboda sai sun tsaya jiranta hatta gama hailar ta kwana biyu, kwana uku, kwana hudu, sannan ta zo ta yi tawaful ifada, sannan kuma ta yi tawaful wada, sannan ta kama hanya a koma gida. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa shin yanzu Safiya za ta tsare mu a cikin garin Makka? Qalu ya Rasulullah, sai suka ce ya ma'aikin Allah, afadat yawmun nahar, ai Safiya ranar da aka yanka Safiya tayi tawaful ifadanta, kinan ta ba da rukunin da yake kanta na shine tawaful ifada. Qala, a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ukhruju, ku shirya kayan ku, hada ku matsan ku, kowa ya hada kayan shi, mu kama hanya mu koma gidajen mu, mu koma garin Madina. Tayi tawaful wada ba tayi tawaful wada ba, dalilin hailar da take da kenan, kan tawaful wada ba ma tsaya jiranta ba, saboda wajibi ne ba rukuni bane ba, amma dai za tawaful ifada ne ba tayi ba, kidan wajibi manzo Allah sai an tsaya jiranta. Wannan shi yake nuna mana wata mas'ala mai muhimmanci akan sanya amirul hajj. Amirul hajj wajibi ne ya kasance shugaba wanda zai jagoranci al'umman manzo Allah su tafi aikin hajji. Kowace ƙasa tana hutuwar, tana hudda wani shine jagoran mu wanda zai ja al'umma su kai su aikin hajji. Ya kasance amirul hajj wajibi ne ya kasance malami ne wanda ya san fatawa akan dukkan abin da yake kewaye da aikin hajji, kuma da wajen shi, saboda ka tayi a samu cikas da yawa daga cikin mata suna tahiya su yi aikin hajjin su, wallahi aikin hajjin su bai yi ba, saboda sun bar rukuni, watan ta tahi wani abu ya kama ta na ba ta iya yin wannan abubuwan, kuma ba ta iyawa, kuma ta tambaye fatawa, an mata fatawa akan ba haka ba, shi karan kanshi wanda zai mata fatawan bai san baya al'amarin yake ciki ba, kuma wane ne ya yi cancanta ya yi irin wannan fatawa, shi ne amirul hajj, jagora wanda zai jagoranci jama'a su ta yi aikin hajji. Idan muka ɗauka tarihi tun daga Abubakar har zuwa wannan lokacin, har zuwa in ƙarshen daula ta Abbasiyya, kai har zuwa daula ta Usmaniyya, in aka ce za a huta aikin hajji wajibi ne sai an ayyana amirul hajji, jagora wanda shi ne koli daula islamiyya zata bada wani kai ne duk wani wanda zai huto daga wata ƙasa a ƙarƙashin ka yake kan mas'alolin fatawa, kan mas'alolin ya za a yi a gyarawa ma'aikatan hajji ma'aikatan aikin ma'aikatan hajji ya za a gyara musu ayyukan su amma dai nan menene idan muka dauki kasashen mu amirul hajji menene aikin shi kurum ladat in da aka sanya jirgi ya tashi a dauki mutane a kai su dat in da aka sanya a Medo mutane a Medo su gidajen su lahiya ba lizin su bisbacci ba wannan idan amirul hajji yayi haka kurum an yi felicitation daga ko ina za a yi ta me a ai yayi organize ila biya organize le hajji shi kuma al'amarin wallahi ba haka bane ba amirul hajji wajibi ne akan shi ya kasance yaya zai tahiyarwa mutane da aikin hajjin su na yanda kowa idan ya samu aikin hajji idan yayi aikin hajjin shi ya kasance karbabbe amma dai wallahi da yawa daga cikin wanda suke ta yi a aikin hajji kurum kudin su suke badawa su kai su ga garin Makka su ga Ka'aba su ta himma su tsaya a Arba a tai a dawo kurum shikenan an gama mutum bai san ba ya yake aikin hajjin shi ba ko babu wani shikiki wanda zai tsaya a sunan malami ne wanda zai tsaya ya gyara wa mutanen da ya tsaye da su ya gyara musu aikin hajjin su kowa ta kanci yake amma dai wanda suka san aikin hajjin wanda suka tai a wannan shekarun sun san abin da ake aiwatarwa a can wannan wajibi ne wallahi haƙƙin yana kan ƙasa wajibi ne ta san wazan ta sanya wajibi ne ta sanya ta san wanda ya dace ya kasance shine zai jagoranci jama'a akan wannan aiki abu ne ba kayan wasa ba abu ne wanda kullun khalifa yake hutarwa da kanshi idan bai da dama ya sanya wanda yake masani akan duk abin da yake ciki da waje bangaren fatawa a sanya shi shi zai jagoranci jama'a akan aikin hajji wannan abu ne wanda ya kamata a ce mun gyara mun huce wannan Allah da tar da wa fi lafzin a cikin wani lafazi qala annabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa aqra halqa wannan kalmomi ne wanda suke nunawa ana faɗin su lokacin da ake cikin gushi kamar manzo Allah yana nuni yana kamar bayani kamar kaito ko tirda Allah wadare da wannan halin da kika shiga ko kuma tirda Allah wadare da wannan halin da kika sanya mu saboda me saboda sai ta tsaye da al'umma manzo Allah sai ta tsaye da shi ta tsaye da sauran sahabbai kuma wannan halin da ta shiga hali ne wanda shi ma sai ya sanya ta ba ta yi ba abin da yake wajibi akan ta ba abin da yake rukuni akan ta sai ta tsaya ta yi jinkiri shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tirda Allah wadare da wannan halin da kika sanya mu ko tirda Allah wadare da wannan halin da kika shiga sai manzo Allah yake tambaya atafat yawman nahar shin safiya tayi tawaful ifada ranar da aka yi yanka qila na'am sai aka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kwarai kwa tayi tawafi qala fanfir a lokacin da yace to a huto maza a kama hanya shine can ayat da take cikin surat towa ayyun shuru khifafan wa saqalan wa jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum yana fanfiri huto maza mu kama hanyar madina wannan shi yake dudawa idan an gama abin da ake yi a cikin harami idan mutun ya gama aikin shi to yayi kaugawa ya kama hanya ya koma washi cikin yannan shi shine mafi kina abin da zamu fahimta abin da zamu iya dauka karshe wannan hadisi lalle tawaful ifada rukuni ne daga rukunnan aikin hajji kuma baya saraya ga mutum idan mutum idan bai yi ba hakika aikin hajjin shi yana nan a rataye aikin hajjin shi sai yayi wannan tawaful ibada sannan aikin hajjin shi zai zartu zai kasance aikin hajjin ne wanda yake makurura idan kuma mutum bai yi ba aikin hajjin shi yana nan rataye har sai yayi shi a cikin wannan kwanakin na aikin hajji kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle hadisin yana karantar da mu shugaba na aikin hajji wajibi ne ya tsaya ya jinkirta wa duk wa'ansu mata wanda larura ta kama su har sai sun yi abin da yake rukuni a kansu aikin hajjin su ya yi kamar yadda muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ga Safiya ya ce za a tsaya a jiraye ta sai ake bashi labarin a ta riga ta tawaful ibada sannan manzo Allah ya ce to shikenan a shirya a huta kuma idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu lalle tawaful wada ba wajibi ba rukuni bane ba ba wajibi bane ga macen da take da haida kamar yadda muka yi bayani a farkon babun hakika duk wani abin da ba iyawa yana sarayar da wajibi haka abin da aka manta haka abin da aka jahilce shi wajibi yana sabka akan mutum idan yayi idan bai aikata ba wallahu ta'ala alam. Sai hadisi na gaba, hadisi na 243, yake cewa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala umira an-nasu an yakuna akhir ahdihim bil bayt illa an khuffifa 'an al-mar'ati al-ha'id. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar shi a cikin Kitabul Hajj bab tawaf al-wada, babi wanda yake mana bayani akan tawafi wanda yake na bankwana. Juz'i na biyu, sharhi na 179, hadisi mai lamba ta 1755. Haka shi ba Imam Muslim ya hutar hadisi a cikin Kitabul Hajj bab wujub tawaf al-wada wa suqubi 'an al-ha'id, babi wanda yake mana bayani akan wajibtin yin tawafi na bankwana kuma da saraye shi sabka ko haduwar shi akan mai haila. Duk macen da take da haila tawaful wada bai kasance wajibi ba akan ta ba, ya sauka kenan akan ta. Juz'i na 4, sharhi na 93, hadisi mai lamba ta 1327, hadisi ne wanda aka samo shi daga Abdullah ibn Abbas, yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa umira an-nasu an yakunu akhir ahadihim. Hakika an umurci mutane, wa umurce su? Ha? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an umurci mutane da ya kasance akhir ahdihim bil baiti, karshen ko bankwanan su da dakin Allah Ka'aba kenan, illa shine su yi tawaful wada. Kina an umurci mutane su yi tawaful wada, wannan tawaful wada ya kasance shine karshen bankwanan su da Ka'aba. Yake cewa illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al-ha'id, sai dai an khaffafawa, an saukakewa mace wanda take da haila, an saukake mata yin tawafin bankwana. Amma dai wajibi ne ga kowa ya kasance tawafin bankwana shine karshen bankwananka da Ka'aba. Kina lokacin idan muka dauka mafi yawa mahajjatanmu idan sun gama aikin su na hajji, suna nan a gida, suna nan a hotel, suna ci suna sha, har sai an yi programin jirgin su. Idan an ce a jirgin ku karfe 6 na safe zai tashi, zaka ga mutane gurbin da zasu tashi za su tafi, sun tafi harami, sun tafi sun yi tawaful wada, sannan su gama hanya su tafi garin Madina, ko kuma wanda suke zuwa Jidda su tafi Jidda, su dauki jirgi su dawo gida. Wannan shine bankwana, shine kuma umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. An umurci mutane ya kasance karshen bankwanan su da Ka'aba shine su yi tawaful wada. Kenan idan baka tashi tahiyya gida ba, zakka jinkirta bayan ka gama aikin ka na haji, zakka jinkirta har lokacin da ka tashi tahiyya gida, sannan ka zo ka yi tawaful wada, sannan ka tahiyya ka gida. Kina hadisi idan muka dauka zan mu gani yana karantar da mu wajibcin tawafi na bankwana ga duk wanda yake mai bulaguro. Duk wanda yake mai bulaguro, kuma karkashin haka da yawa daga cikin malamai sun ta yi akan koda mutum ba mahajjaci ba ne ba, kurum kana cikin garin Makka, bulaguro ya kama ka, zakka huta, hakika an umarce kai ma ka tai kai tawaful wada, kai tawafi na bankwana ga Ka'aba, sannan ka huta ka bar garin. Kamar su Ibn Taymiyyah sun rajjaha akan wannan abu. Kuma hadisi idan muka diba zan magani, hadisin yana karantar da mu lalle an sarayar da tawafin bankwana ga mace wadda take haila. Amma dai duk da kasancewar shi wajibi ne ga duk wanda yake aikin haji, kamar kuma yanda hada ta wasu malamai ga duk wanda yake cikin garin Makka. Allahu ta'ala a'lam. Sai babi na gaba, malaki cewa babu wujubul mabiti bi Mina, babi wanda yake mana bayani akan wajibcin kwana a cikin garin Mina. Mina ayyamut tashriq, kwanakan nan guda uku wajibi ne mutum ya kwana a garin Mina a cikin ayyamut tashriq. Shine hadisin da mu karanta, hadisi na 244. عليك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وأن hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitabul Hajj babu siqayatil haji juz'i na biyu, babu wanda yake mana bayani akan shayarwa da ake yi wa mahazzata, juz'i na biyu shahi na 155 hadisi bai lambata 1634. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin gantaccen littafin shi cikin Kitabul Hajj babu wujubul mabiti bi mina layali ayyamit tashriq, babu wanda yake mana bayani akan wajibcin kwana a garin Mina a cikin kwanukan nan guda uku, kinan goma, sha ɗaya, a sha ɗaya, sha biyu, sha uku, wajibi ne mutum ya kwana a garin Mina. Kinan haɗawar rana ta kwana na goma, wajibi ne a kwana, haɗawar rana ta goma sha ɗaya, haɗawar rana ta goma sha biyu, na wajibi ne wannan kwanukan guda uku mutum ya kwana a cikin garin Mina. Juz'i na 4 shahi da 85 hadisi mai lamba ta 1315. Hadisi Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ista'zana al-Abbas bin Abd al-Muttalib Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Abbas babban manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya nemi izini wurin manzo Allah mai tsira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an yabita bi Makka layali Mina, da ya kwana a garin Makka a cikin dalilika wanda ake mahazzata suke kwana a cikin garin Mina. Ya nemi izini manzo Allah ya bar shi ya kwana a cikin garin Makka a cikin dalilikan da mahazzata suke kwana a garin Mina. Min ajli siqayatihi, dalili shi shine saboda ya tanadi ruwan da gobe mahazzata idan sun shigo garin Makka za su sha. Idan yana zuwa ya dauko ruwa daga nan bi'ir Zamzam, ya dauko ruwa ya kawo ya cika wuraren da mahazzata idan sun zo washegari za su sha. Kuma wannan tabi'a ce ta Larabawa, ta mutanen garin Makka tun jahiliyya. Kuma wannan shi Abdullahi bin Abbas sun gada haka. To saboda shayarwa da ake yi wa mahazzata, ya nemi izinin manzo Allah ya ba shi dama ya koma garin Makka ya kwana, kenan ya cika dare yana ayyukan shi, yana hada ruwa na yanda gobe mahazzata daga sun shigo garin Makka za su sha ruwa ba tare da sun tayi ba, ana tinturulu ba, ana zuwa ana janyewa, ana zuba wa mutane suna sha ba. Wannan dalilin ya nemi izini. Fa azina lah, sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi mai izinin da ya kwana a garin Makka. Kina wannan hadisi idan muka diba zan mu gani yana karantar da mu wajibcin kwana a cikin garin Mina a cikin wannan kwanuka wanda ake ce musu ayyamut tashriq. Kuma idan muka diba hadisin zan mu gani rangwamen da manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi wa Abbas dalilin tanadawa mahajjata ruwan da za su sha, kinan da uzuri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar Abbas da ya kwana a cikin garin Makka. Haka kuma da yawa daga cikin malamai sun hada shi da makiyayi wanda ya zo aikin hajji kuma ya koro dabbobi, shi ma an ba shi dama da ya tafi ya kula da dabbobin shi, kinan ba sai ya kwana a garin Mina ba. Haka mutumin da yake da wata bukata wanda bukatar wajibi ne sai ya kwana a cikin garin Makka. Haka mutumin da yake da dukiya a cikin garin Makka yana tsoron idan ya kwana a garin Mina dukiyar shi za ta tozarta, shi ma duka an ba su dama da su kwana a cikin garin Makka. Amma dai aslan kwana a cikin Mina wajibi ne ga dukkan wani mai aikin haji sai dai da uzuri. Idan uzurinka abin karba ne hakika an baka dama ka koma garin Makka ka kwana a can. Wallahu ta'ala a'lam. Sai babu na gaba bale yake cewa babu jam'ul maghrib wal isha fi Muzdalifa, babu wanda yake mana bayani akan yin jam'u ta akhir, jam'i da ake yi na hada sallah da kai taqdim da kai ta'khir. Taqdim shi shine zan sallaci sallar la'asar a lokacin da na sallaci sallar azhar a farkon lokacin da, shine wannan na gabatarwa, jam'i na gabatarwa. Kuma wannan yana samun isili ne akan wanda ya kasance a cikin bulaguro, shine aka yi wa wannan rambaba. Jam'u ta'khir shi shine mutun ya jinkirta sallar azhar in sai ya kai ta cikin lokacin sallar la'asar sannan ya yi ta, shine jam'i na jinkirtawa. Wannan kenan yana mana bayani akan jam'ul maghrib wal isha fi Muzdalifa, hada sallar magriba da isha. Wanne ne manzo Allah yayi ta'khiri yayi? Saboda manzo Allah ya huto daga Arafa, je huto daga Arafa magriba rana ta fada, lokacin magriba ya shiga, sai bai yi sallar magariba ba a nan arfa ba sai da ya kai ta har zuwa can Muzdalifa, wannan Muzdalifa da ya kai ta can sannan ya yi hadata da nisha kinan ta akhiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi dalilin ba aka haka malai yace hadisi na 245 hadisa Abdullah ibn Umar qala jama'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bainal maghrib wal isha bainal maghrib wal isha bi jam'i لكل واحدة منهما إقامة ولم يسبح بينهما ولا إثر واحدة منهما وانا حديث إمام البخاري يوتر الشياسين كتاب الحج باب من جمع بينهما ولم يتطوع بابي وانديك من بياني أكم واندي هذا سلم مغربا دعيشا أننقر مزدلفا كما بينا فيلا صحن كان نسبا asalan idan an yi sallar magriba da kai nafila wanda take biyawa ba haka idan an yi sallar isha da kai nafila wanda take biyawa to babu nafila tsakankanin su juz'i na biyu shahi na 164 hadisi mai lamba ta 1673 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin kitabul hajj babu ifadati min arafat ila muzdalifa babu wanda yake mana bayani akan kwararowar mahazzata daga garin arafa daga nan arafa zuwa muzdalifa juz'i na 4 shahi na 75 hadisi mai lamba ta 1288 hadisi Abdullah ibn Umar yarza Allah shi tabbata a gare shi yake cewa jama'a النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hada sallar magruba da isha bi jam'in jam'i wanda ya hada su lokaci daya shine jam'u ta'khir li kulli wahidatin minhumma iqama dukkan su da aka hada su an musu iqama kenan kiran sallah dai akai akawa magruba iqama akawa isha iqama kamar yanda muke yi lokacin da idan muka shiga cikin halin larura halin sabkar ruwan sama amma dai mu ba taksir muke yi ba rage su mu muke yawa bibi ba da yake muna cikin gida kenan wajibi ne mu yi uku mu yi hudu amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin mitahiya kenan mi zai ruko da rangwame shi shine kenan zai kasarin sallar shi maimakon ya raka'a hudu zai raka'a guda amma dai kowace sai da musu iqama yake cewa walam yusabbih bainahuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai nafila ba tsankanin su bai tasbihi tsankanin su ba abinda na ake nini da tasbihi shi shine yin nafila bai nafila ba tsankanin su ba yake cewa wala ala isri wahidatin minhuma yace dukkan su idan ka dauka sallar magruba da sallar lishan ba wanda yayi ma nafila dukkan su ba wanda yayi wa nafila kenan sallar magruba da ya gama ta kurum tashi aka tada iqama aka yi sallar isha kuma da ya gama ta bai sallar bai wata nafila ba dalili akan haka shi shine arafa shine ranar daren sallah a wurin mu yanda muke fadi ko me ake yi washe gari ayyuka guda hudu suka jeranta ga mugaga suka wajabta ga mai aike kaji wa'ansu kuma rukuni ne zai yi jiwa ko ya soke ya aske ya yi tawaful ifada wannan wanda zai yi wannan ayyukan a cikin yini yana buƙatar hutu dalilin haka manzon Allah saboda hikimar shi ya bar sallar magruba a can sai ya kwararo ya zo Muzdalifa ya hada musu sallah da ya hada musu sallah kullum aka ce aka kwanta ba tare da an yi wata sallah bayan haka ba saboda mai hajji ya tashi da sahe yana da nishadi ya kama hanyar Mina ya isa garin Mina dalilin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haka bai ba wani tatawuyi tsankanin su kina idan muka diba hadisin zan mu gani yana karantar da mu mashru'iyyar yin aikin haji mashru'iyyar jinkirta sallar magruba har zuwa sallar isha kuma da sallatar ta a garin anan Muzdalifa zai kasancewar san wurin ba ai gari ne za a kiraye shi ko wuri ne gari ne ko wuri ne alai wanda suka sani dai sun sani sawon ko gari da ko wuri ne Allahu Allah Allahu Allah amma dai ina kyautar san wuri ne ba gari bane ba insha Allah kuma idan muka riba dai su zam gani hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ya saukake wa sahabban shi ko ya saukake wa mahajjata akan hada musu salloli kuma da rashin yin nafiloli akan haka kuma idan muka diba hadisin zamu gani yana karantar da mu lalle ana wa kowace sallah iqama amma dai ba wajibi bane ba ana wa kowace sallah iqama da kiran sallah guda daya kamar yanda hadisin Jabir yake bayyana mana Jabir yake cewa jama'a bainahuma bi azanin wa iqamatayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada sallolin da kiran sallah daya da iqama guda biyu kenan an kiran sallah guda daya an yi iqama guda biyu hadisi biyu ya rage mana mu yi da sababin kuma idan mu yi da sababin duka littafin hajji ne zan mu yi da sa mu shiga cikin mu'amalatai kenan mu yi hakuri mu jinkirta mu yi da sa hadisin guda biyu nan da kwai mas'ala wadda Ibn Taymiyyah yake tsokaci akan ta yake cewa wa sunnatu an yabita bi Muzdalifa ila an yatli al-fajr idan mutum ya huto daga garin Arafa dai ya huto daga Arafa ya kwararo Muzdalifa ya hada sallar shi guda biyu magriba da isha yace sunna shi shine mutum ya kwana anan har zuwa lokacin da al-fajr zai kito idan al-fajr ya kito yayi sallah asuba a horkon lokacin ta sannan ya tsaya anan al-mash'arul haram da kwai masallaci wanda suka san wurin Muzdalifa da kwai masallaci wannan masallacin shine ake kira shi da al-mash'arul haram kenan mutum zai tsaya anan har zuwa lokacin da zai gajajaja lokacin da rana za ta hudu daga lokacin nan zai kama hanya ya bar Muzdalifa ya tafi garin Mina yake cewa sai dai an yi rangwame ga mata ga masu rauni su tun cikin dare suna iya gangarawa suna iya kwararawa su tafi garin Mina kidan ba sai sun yi sallar asbahi ba anan Muzdalifa ba wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutanen da suke da uzuri su ne aka ba wa dama kinan tsakar dare idan sun zo sun sallaci magriba lisha dare ya raba suna iya kama hanya su koma Mina wannan ga latijawa masu uzuri ko kuma game da mata ko yara wanda ba su iya duka wannan an ba su amma dai mai ƙarfi wajibi ne sunna akan shi shine he ya kai sallar asbahi idan yayi sallar asbahi ya dan jinkirta yana mai huskanta a kibla yana mai istighfar yana mai tasbihi har lokacin da rana za ta fara hudawa tana jajajan nan sannan kuma ya juya kai ya tafi garin Mina wallahi ta'ala a'lam bale yace babul al-muhrim ya'kul min saydi halalin babu wanda yake mana bayani me ihrami zai iya cin dabba wadda aka farauta amma dai ta halak halak ne yace zan muga hadisin wane ne sun huto sun tahi wane yana da ihrami wane yana da ihrami kurum wane sai ya tahi yayi bannan shi sai ya tahi ya soke dabbar da aka hana ayi farautar ta da kwai dabbobi a can baya ai mun karanta ko ya ayyuha allazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum an yi hani akan mai haji wanda ya dauki ihrami ya tahi ya soke dabba wadda take ta farauta amma dai idan ya ajje ihramin shi halaka ne ya tahi ya farauta shi to wane suna da ihrami kurum sai wane sai ya tahi ya farauta da ya farauta wata zomo ko wata wani wata barewa kurum ya kawo sai ya gasa to waɗanda suke ihrami ɗan uwan shi wanda suke da niyyar aikin haji suna iya ci ko ba su iya ci suna iya ci dalili akan haka hadisin mu na 246 hadisin Abi Qatada malai yake cewa an Abi Qatada tal Ansari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kharaja hajjan wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu jaza'us saydi wa nahwi wa qawluhu la taqtulus sayda wa antum hurum babu la yushiru al-muhrim ila saydi likay yastad al-halala babu wanda yake mana bayani haramun ne mai ihrami wa mai niyyar aikin haji ko wanda ma'aikacin aikin haji ya nuna wa wani mai aikin haji dan yana da dadin hannu ko yana da takobi a hannun shi ko yana da mashi a hannun shi yace wani ga wani zomotan ya nuna mai ya tahiya wa farauta wa haramun ne akan su ci an yi hani akan haka wane bai gani ba kuma wane idan an gwada mai sai yayin haramun ne kai ka gwada mai juz'i na 3 shahi na 13 hadisi mai lamba ta 1824 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabul hajj babu tahrimu sayyidi lil muhrim babu wanda yake bayani akan haramcin yin farauta ga mai ihrami wanda ya dawo aniyar aikin haji juz'i na 4 shahi na 14 hadisi mai lamba ta 1196 حديث أبي قتادة الأنصاري يجي توا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا وانزل الله بزيرة أمونس الله اشتبت أغريش ياهو تا ينا منية أيكن حجي فخرجوا معه سي موكا هو تتارا سي سحبينسك هو تتارا دشي فصرف طائفة منهم سي واتا قنقو واتا توقع واتا قرب سي سكا جويا كانت هي دمانزا الله صلى الله عليه وسلم يجي زيزو زل خليفة لك زل خليفة يكام هنيا زوا غرم مكة a lokacin nan sai ya juya wa'ansu tawaga akan su tahi zuwa ga sahilul bahar gabar teku dalili akan haka labari ya isar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wa'ansu daga cikin abukar adawa kahure kenan suna shirin su kawo manzo Allah farmaki a lokacin nan manzo Allah shi kuma ya riga ya huto sai ya ce wa wa'ansu daga cikin wa'inda suka dawo niyyar aikin haji ku bi waccan hanyar gabar teku kenan yanzu miƙatin su ya sha bamban da miƙatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dauka kenan wanda suka bi gabar teku kenan sai ne ko su koma Juffa ko kuma su koma Yalamlam a lokacin nan Abu Qatada yake cewa fihim Abu Qatada wannan gungun da aka juya su aka juya musu aka la su bi gabar teku yace Abu Qatada ma yana cikin su waqala sai yace khuzu sahilal bahar manzo Allah yake ce musu ku dauki hanyar gabar teku hatta nan taqi har sai mun hadu da ku kenan in kun tahi kun yi rangadin ku kun yi patrolin ku mu hadu da ku a nan cikin garin Makka fa akhazu sahilal bahar sai suka kama hanyar gabar teku falamman sarafu yayin da suka tahi ahramu kulluhum dukkan su sun dauki niyyar yin aikin haji illa Aba Qatada ne kadai bai yi ba niyyar daukar haji ba bai dauki ihrami ba ihrami shine mutum ya dauki talbiya ya sanya ihramin shi a nan miqati shine ake kiran shi da al-ihram yake cewa fa bainama hum yasiruna yayin da suka kasance suna tahiya izra'u humra wahshin sai suka ga wani jakin daji zebur wannan jakin daji alfadari ko na'am alfadari yake cewa fa hamala Abu Qatada alal humra sai Abu Qatada sai ya kai wa wannan jakin dajin sai kai mai baye kai mai dauki fa aqara minha atanan sai ya soke shi akan cinya fa nazalna dukkan mu yayin muka sauko daga kan dawakin mu wa akanna min lahamiha muka hede muka soya muka gasa muka ci daga cikin namun wannan dabbar yace summa qulna lokacin da muna cin abinci he muka yi santi ana akulu min lahmi saydin shin zamu ci dabbar da aka harauce ta alhalin an wadi mana la taqtulu sayda wa antum hurum lokacin da kuke ciki hadaku lokacin da kuke ihrami kadda ku soke abin yanka kadda ku so kadda ku harauci abin harauta sai da aka ci sannan aka tuno da wannan hukuncin wa nahnu muhrimun kuma muna masu ihrami fa hamalna ma baqiya min lahmiha a lokacin nan suka ce to shikenan abinda za a yi ai idan hukumci wa intana za atun fi amri farudduhu ila Allahi war rasuli a koma zuwa ga Allah ga manzon shi a lokacin nan sai suka tattare wannan naman suka dauke shi suka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa adarakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har muka cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka tarar da shi fa sa'alnahu an zalika sai muka tambaye shi akan haka فقال سيمن ذا الله من زيرا دامن شاء الله شبتا غري شي يكي cewa منكم احد امره ان يحمل عليها shin a cikin ku ku wa'annan da kai wanda ya nuna wa Abu Qatada wannan dabbar da yayi harautarta yace mi a Abu Qatada ga dabba cin tai ka haro don wannan mutum naman ta da kai wanda yayi haka aw ashara ilaiha ko kuma da kai wanda ya nuna wa Abu Qatada wannan dabbar a da kai wanda ya umurce shi ko kuma da kai wanda ya nuna mi قالوا لا هي suka ce manzon Allah a dukkan mu da muka dauki ihrami ba wanda ya nuna mai ko ba wanda ya ce mai tai ya soke ta faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa fakulu ma baqiya min lahmiha ku tahi ku ci abin da yi saurana daga naman ta kenan halaka ne tunda muku nuna mai ba ko muku umurce shi ba shi dai shi da bai da ihrami shi da bai dauki niyyar aikin haji ba ya tahi yayi abin shi halaka ne dama yayi kayan shi kenan muku da lahiya kan haka wa fi riwayati a cikin wata riwaya hal ma'akum minhu shay'un shin da kai wani abu da tare da ku na daga naman ta fa kuntu na'am sai muka ce kwarai ku manzo Allah da kai wani abu daga cikin naman ta fanawantu al'adza sai na baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karhata fa akala minha sai manzo Allah ya ci daga cikin karhata au fa akalaha fa akala minha sai ya ci daga cikin wannan karwatar aw fa akalaha sai ya ci dukkan wannan karwatar yana wannan shi yake nuna mana halaccin idan wani yayi harauta in dai bashi da ihrami ya kawo muku namun kuna iya cin kayan idan kuma buku umurce shi ba yana mai ihrami ya tahiyi harauta ya kawo namun in dai halaka ne cin namanta hakika za ku ci naman lahin shi dai can shi yake da fidiya sai yayi hadaya gulgudan dugulgudan jaza'un mislu ma qatala bi da'a wallahu ta'ala a'lam sai hadisi na karshe karkashin babu hadisi sabi wal 40 ba'da 200 an sa'ab bin jusama jubin sujubin bin jusamatul laisi wannan hadisi an samu shi daga sa'ad dan abi jusamatul laisi hadisi ne wanda imamu bukhari ya wutar shi a cikin kitabul hajj babu jaza'us saidi wa nahwihi wa qawluhu ta'ala la taqtulu sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum har zuwa karshe babun la yushiru al muhrimu babun idha ahda al muhrimi himaran wahshiyan hayyan wa lam yaqbal babu wanda yake mana bayani idan mutun ya baiwa wani kyauta kyautar jaki wanda yake na daji a raye bai amshi ba wannan kyautar da yake ba juz'i na uku shahi na 13 hadisi mai lamba ta 1825 haka shi ma imamu muslim ya wutar da hadisi a cikin ingantaccen littafin shikin kitabul hajj babu tahrimus sayyidil muhrim babu wanda yake mara bayani akan haramcin yin harauta ga mai ihrami mai niyyar aikin haji ko mahajjaci juz'i na 4 shahi na 13 hadisi mai lamba ta 1193 hadisi ne wanda aka samu shi daga Sa'ab bin Jusama bin Qais bin Abdullah bin Ya'mar al-Shuzzakh wanda aka yi sani da Al-Laysi al-Hijazi sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamna a garin Wuddan wani gari ne wanda yake tsankanin shine Abawa tsankanin Makka da Madina haka a cikin Ibn Hibban ya ambace shi a cikin At-Tabaqat As-Siqat kuma maganganu dai na malamai sun taya akan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka koma At-Tabaqa As-Siqat na Ibn Hibban ya ambace shi haka Al-Kashif na Imam Az-Zahabi juz'i na 1 shahi na 502 yayi bayani akan shi yake bayani yake cewa annahu ahda ila annabi sallallahu alaihi wasallama himaran wahshiyan an baiwa manzo Allah bi tsira da amincin Allah shabbata a gare shi kyautar wani jakki na daji wa huwa bil abawai a lokacin da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kyautar manzo Allah yana al abawa au bi waddan ko kuma al waddan wancan satin mun yi bayani akan wannan garin yace faradahu alaihi a lokacin da aka bayar manzo Allah wannan kyautar manzo Allah be meda bi amshi wannan kyautar ba falamma ra'a ma fi wajhi yayin da manzo Allah ya ga abin da yake huskar wannan mutuba ba dadi wane ya nemo kyauta yaya sha wahala ya kawo ya baka kyauta ka ki amsa a lokacin nan ran wannan mutuban sai ya canza huskar shi ta canza a lokacin da manzo Allah ya fahimci ran shi bi yayi baki bai ji dadin ba yayi wa manzo Allah kyauta ko manzo Allah bai amsa ba qala sai manzo Allah yake cewa inna lam narudduhu alayka illa anna hurmun yace mu ba mu hana ba mu ki amsan wannan kyautar da mu da kai mana ba face kurum dan dai mu mun dauki harama man muna cikin aikin hajji kina wani shi yake nuna mana abinda ake farauta ko kyautar shi ba amsa ai bayo manzo Allah yayi ta'alili yace a ina cikin ihrami ina cikin aikin haji kenan ba na iya amsa wannan kyautar ba wa fi lafzin a cikin wani lafazi rajulun himarun wani mutun ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jikki wa fi lafzin li muslim lafazin muslim shakka himarin wani wani cinya wata cinya ko wani bangare na daga cikin na daga jikin jikkin wa lafzin li muslim kuma na daga wani lafazi na muslim ajzu himarin wannan kugu na daga jakki wannan shine abinda aka kawo manzo Allah kenan a raye a mace aka kawo mai shi an yanka shi aka kawo mai shi kuma a wanda wata riwaya a raye aka kawo mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi amma dai manzo Allah bai amsa ba kasancewar yana cikin aikin hajji abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana wannan shine karshen littafi na aikin hajji idan insha Allah zan mu koma kitabul muamalat saya da sayarwa wanda ake yi ciniki da saya da sayarwa dai Allahu a'lam abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya datar da mu da aikin wannan aikin hajjin wannan irin masiba da bala'i da aka shiga na hana bayan Allah aikin hajji Allah ya warware ya sauwake ya sanya wannan shekara a koma komi ya dawo kamar yanda ake da Allah sanya muna daga cikin wanda za su ziyarci dakin Allah umara ko kuma hajji Allah datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.